Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 2 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa ko kuma wato a zango 102.5 kenan ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sai na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan safiyar. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
To baba, mutane da dama ne suka mutu a jiya Talata lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa tsakansa a wajen masallacin da ke bin garin Mubi a jihar Adamawa Najeriya. Wata babban tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa jiya Talata cewa wajibi ne a samar da wani kwamitin bincike mai ƙarfin gaske akan Myama. Kawayen Amurka da a kasashen Turai sannu a hankali suna neman cimma matsaya mabambanta da Amurka akan bayanin da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya gabatar.
To kuma in ku gaba jin labarin za ku ji kira da kungiyoyin kwadago a Ghana suka yi wa gwamnati akan samar da ayyukan yi da kuma ƙarin albashi.
Out of nearly 13 million Ghanaians who are eligible to work, just about 2 million.
Daga ɗiyan Ghana miliyan 13 da suka cancanci samun aikin yi miliyan 2 kaɗai da kama kashi 15 za a iya cewa sun samu aiki mai kyau.
Suko ma'aikatan jihar Niger Najeriya suna fara murmushi ne don jin irin tabbaci da gwamnan jihar Abubakar Sani Bello ya tabbatar musu na duban bukatunsu tare da biya musu bukatun.
Sun kawo bukatu a wajen guda 10 wanda yake wasu daga cikin bukatun nan a gaskiya yana cikin hakkinsu, ya kamata a basu. Wasu daga ciki gwamnati ba za ta iya yanzu ba, amma kinan nan gaba za ta iya yi.
Kamar yadda kuka ji a kanun labarai, wato kudar bakin wake da aka kai a garin Mubi, ofishin mataimakin shugaban kasar Najeriya ya fitar da wani wato sanarwa kenan akan wannan abin. Bayan haka Sahabu Ali na tafi da shirinsa na demokradiyya a yau, amma duk sai bayan kun gaba shan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Mutane da dama ne suka mutu jiya Talata lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wajen masallacin garin da ke Mubi a jihar Adamawa Najeriya. Sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aikan. Sai dai wannan harin yana da alamun irin har-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa. Baya ga mutane masu tarin yawa da suka mutu, hawa kuma rahotanni sun bayyana cewa wasu da dama sun samu rauni. Shedon gani da ido sun ce dan kunar bakin waken da ya tada bom din a harabin masallaci kuma ana cikin juyayen tashin bom na farko. Bayan dan kankanin lokaci kuma sai bom na biyu ya sake tashi a tsakanin mutane masu sallah da suka aranta a nakare daga tashin bom na farko zuwa wata kasuwa da ke kusa da masallacin da bom din ya tashi. Wata babban tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa jiya Talata cewa wajibi ne a gudanar da binciken kwakwaf akan ayyukan ashen da ake aikatawa akan yan kabilar Rohingya na ƙasar Myama. Wakilin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, wanda shine tawaga mafi girma da tasiri, ya kai ziyara a jihar Rakhine da ke ƙasar Tabama tun a cikin watan Agusta, lokacin da rikicin da ake yi a ƙasar ya tilasta musulmai har sama 700,000 barin muhallansu zuwa makwabciyar ƙasar, wato Bangladesh. Sai dai Amurka da Majalisar Dinkin Duniya sun kira wannan danyen aikin da ake yi a kan 'yan jinsin 'yan Rohingya wani yunkurin kakkaɓe su ne daga doron ƙasa. Jakadun da su kai wannan ziyara sun gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar Tabama, ciki ko har da shugaba Aung San Suu Kyi da babban hafsan sojan ƙasar Min Aung Hlaing. Sun tattauna kuma domin samun tabbacin cewa idan 'yan ƙasar da ke gudun hijira sun dawo ƙasarsu ba za su sake fuskantar wata barazana ba. Jakadun da sun buƙaci jami'an gwamnati ta Bama da su sa hannu a kan wata yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninsu da Majalisar Dinkin Duniya domin tabbatar da ayyukan sake dawo da 'yan gudun hijira ba tare da tsangwama ba, kuma domin ƙashin kansu kana cikin mutunci. Kawayen Amurka a ƙasashen Turai sun cimma matsaya mabambanta da Amurka akan bayanin da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya gabatar akan dalilin da ya bayar cewa ƙasar Iran ta shirga ƙarya. Game da shirinta na makaman nukiliya, shugaban na Isra'ila ya danganta zargin nasa ne akan wani kundi mai shafuka 55,000 da faifan CD 183 da ke kunshe da bayanan sirri da hukumar tattara bayanan sirri na kasar sa suka samu daga wani wuri a babban birnin kasar Iran din wato Tehran. Yanzu haka dai ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya bi sahun takwarorin sa na kasashen Turai a jiya Talata inda yake kare yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da kasar ta Iran wanda yanzu ya rage wa shugaba Donald Trump ne yanke shawara daga nan zuwa 12 ga wannan watan da ake ciki na kore ya sabunta wannan yarjejeniyar ko kuma yi watsi da ita. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake wani suka daga kausar lafasi a jiya Talata game da binciken aikata ba daidai ba game da alakar da take tsakanin yakin neman zaben sa da kasar Rasha da kuma take-takensa a fadar White House. Shugaban na Amurka ya nuna shakkunsa akan binciken da Robert Mueller ya yi domin ko ya bayyana shi a matsayin abin kunya. Domin akwai tambayoyi masu tarin yawa da masu bincike suke son su yi wa shugaba Trump, amma kuma waɗannan tambayoyi an tsegunta su ga jaridar New York Times. Akan haka yake ta babancewa da wahala a iya kawo wa wannan binciken cikas idan kamar yadda ya ce babu wani haɗin baki da ƙasar Rasha domin samun nasarar zaben nasa. Rahoton na jaridar New York Times ya ce tawagar da ta mula tana son ta binciki tunanin da Trump yake yi game da abin da ya faru lokacin yakin neman zaben nasa a kusan watanni uku kafin zaben sa da kuma lokacin da ya karbi ragaman mulki a cikin watan Janairu shekarar 2017 da kuma watanni 15 da ya kwashi akan karagan mulki. Wani likitan dabbobi bai amsa laifin sa cewa ya fede wasu karnuka kuma ya dasa musu ruwan horon Iblis domin kawo wa nan Amurka ba. An gabatar da Andres Lopez Elorza a wata kotu da ke birnin New York jiya Talata bayan an taso kerarsa daga kasar Spaniya. Yanzu haka dai an tsare shi ba tare da ba da belinsa ba. Muddin aka tabbatar da wannan laifi kansa to zai huskanci hukuncin zaman ginin yari har na tsawon shekaru 10 ko kuma daurin rai da rai. Mai gabatar da kara ya ce Lopez Elorza ya dinke wani fakitin horon Iblis a cikin wasu nau'in karnuka waɗanda aka sawo su cikin jirgin saman fasinja zuwa birnin New York. Sai dai lokacin da ake kokarin fitar da fakitin daga jikin karnukan suka mutu. Hukumar yaƙi da safarin miyagun ƙwayoyi ta Amurka ta ce karnuka 10 aka samu a wata gona a ƙasar Colombia lokacin da aka yi samame gonar a shekarar 2005. Uku daga cikin karnukan da aka samu sun mutu sakamakon alluran miyagun ƙwayoyin da aka yi musu tun daga lokacin Lopez Lorza ya shiga wasan buya da jami'an tsaro. A wuri ɗaya kuma mahukuntan ƙasar Pakistan sun tumi wani jami'in tsaro da ke ofishin jakadancin Amurka da kokarin kawo wa bincike cikas sakamakon hadarin da ya hada ma'aikacin diplomasiyar a ranar Lahadi. Wannan lamari ya kara haddasa zaman tankiya a fannin ayyukan diplomasiya da kasar Amurka lokacin da wani ma'aikacin ofishin jakadancinta ya ki tsayawa umarnin da dokokin hanya ta bashi. Hakan ya yi dalilin banke wani mutum da babur kuma ya mutu nan take.
Kuma dalla Ladan Ibrahim a yawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla ofishin mataimakin shugaban kasar Najeriya ya fitar da wata sanarwa da ke yi Allah wada hinga harin kunar bakin wake da aka kai a garin Mobi. Amma dai kafin mu je ga wannan sanarwan, ma'aikata a kasar Ghana sun bayyana bukatunsu ga shugaban kasa Nana Akufo-Addo a jiya Talata wurin faretin ranar ma'aikata a duniya wanda aka yi a birnin Kumasi. Ga dai Ridwan Muktar Abbas da ƙarin bayani.
Kungiyar Kadago a bisa shugabancin babban magatakar Dr. Yao Ba ta shirya bukin inda dubannin ma'aikata sun ka hallara a wannan karon a filin wasan kwallo na babban yara da ke Kumasi jiha Ashanti tare da waƙe da kaɗe-kaɗe suna maci da tambarorin ma'aikatunsu da kuma kwalaye da sun ka rubuta sakonninsu. Misalin gwamnati a ƙara mana albashi, a ba mu aikin yi, kar a yi ƙarin mai don yana kassara ma'aikata da sauransu. A cikin jawabinsa babban magatakar dan kungiyar Kadagan ya yi magana akan dangantakar da ke tsakanin kungiyar Kadagan na Ghana da na kasar Cuba, abinda ya ce yana fatan za a karfafa shi. Sa'an nan ya yi magana akan karancin aiki da za a iya cewar aiki mai kyau a Ghana.
Aka kuma yi sashi miliyan Ghanaian wa likitan kuwa don a ba 2 miliyan.
Daga ɗiyan Ghana miliyan 13 da suka cancanci samun aikin yi miliyan 2 kadai da kama kashi 15 za a iya cewa sun samu aiki mai kyau. Kimanin ɗiyan Ghana miliyan 11 kashi 85 na aiki ne cikin wani mummunar hali da babu wani kyakkyawar fata wa gobe. Shugaba Akufo Addo ya jinjina wa kungiyar Kadago da kwamitin nan na rukunoni guda uku dangane da irin tuntubar juna da sun karayin kayi dan samun mafita game da irin hali da ma'aikata ke ciki. Ya kuma bada tabbaci game da abinda gwamnatin sa za ta yi dan samar da aiki mai kyau. Sannan ya taɓa maganar sa yara aiki na Kadago yace
I must not turn my attention to a matter that's of concern at all. Child labor is a problem that must be addressed.
Zan mai da hankali akan matsalar Kadago na yara. Abinda ya kamata a gyara ya dace da hali na mutuntaka, hakkinmu na ƙasa da ƙasa yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bukata. Yana da takaici wasu sun yi kunni uwa shege, sun bijire wa wannan kiran, suna amfani da yara wurin aiki ba tare da ba su ilimi ba, ko da gangan ko kuma da cikin rashin sani. Ga abinda wasu ma'aikata ke faɗi game da bukin na bana.
Una na ajiya Amina daga wani gani ke ko gaskiya program yayi kyau gare sosai wannan na kufa da sarki ne mai tausayi
program yayi kyau kuma kalla idan ka dora yawanci ana yi irin wannan program da kira ne to wannan gaba da aka kawo su wannan abu ne da yake yana da kyau yana bar kowane gari kowane region yana budewa
Abdurrauf Sako
yau dai kumbar rana ne na aikata duka don na farin ciki
taken bukin na bana ne dorewar kudurin cigaba da aiki mai kyau nauyi dake wuyan kawayen kyautata rayuwa Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
United Farmers and Workers of Africa God will bless you Wherever you are, work and happiness, yes, I must confess, all must give their best for beautiful Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas. Su kuma ma'aikata na jihar Niger Nigeria sun ce suna fama da kalubaloli na yanayin aiki amma dai da alamar hakansu za ta cimma ruwa. Ga ƙarin bayani daga Mustapha Nasir Batsari wanda ya halarci taron bikin ma'aikata Amina.
Ma'aikatan gwamnatin jihar Niger Nigeria sun gudanar da bikin ranar ma'aikata a cikin wani yanayi na rashin walwala a sakamakon rashin samun kuɗaɗen su na allowance. Bala Moni Abdulkarim na ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger da suka fito macin a wannan rana ga abin da yake cewa
albashi yayi kadan leave grant an soke shi transport
hutu
zaka yi je aiki hutu an soke shi da dadewa in zaka yi tafiya as official sai dai kai kokari ka samu kudi da kanka ko a ce in ka je ka dawo za a baka daga karshe haka dai yanzu muna roko gwamnati ta taimaka ta duba albashin ma'aikata
mai mataki na 12 kamar nawa yake samu a nan
46,000 ni na mataki na 14 ne kudi na 61,000
kacal
ba kari ba rai
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sane da matsalolin ma'aikatan. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna kokarin shawo kan lamarin.
Ma'aikatan jihar Niger sun kawo bukatu wajen guda 10 wanda yake wasu daga cikin bukatun nan a gaskiya yana cikin hakkin su ya kamata a basu sai dai yanayin kuɗi wasu daga ciki gwamnati ba za ta iya yanzu ba amma kilin nan gaba za ta iya yi. Amma dai kaman kuɗin da ake ba su na hutu na ce musu za mu duba mu gani yadda za a yi domin an dade ba a bayar ba mu ga dan isani za a yi musu a ƙari saboda na ƙarshen shekara bayan wannan kwana biyu yanzu ba a yi abin da ake kira kamar training na ma'aikata ba da kuma ba a ƙara girma ba wasun su lokaci da yake ma da ci an ƙara musu girma wajen aiki ba ai ba kuma ya ƙara girman nan yakan zo da wasu abubuwa wanda sai kunci kuɗi shi ma za mu duba na kafa committee a duba gani
to kuma aikatan sun gamsu da bayanin gwamnan Comrade Yahaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger
bayani da yayi mana duk mun gamsu da bayani da yayi mana kuma maganan kudin hutu bai sani ba kakan shugaban kullun ana cutan shi shi kaman gwamnan Abubakar Sani Bello cutan shi ana yi don ba a faɗi masa gaskiya yanzu da yace they is going to consider the liberal na ga mu is only 10% for a worker salary 10% chairman approved
a dai gefen kuma wasu ma'aikatan sun nuna jin dadi ne ganin yadda wannan shine karon farko da gwamnatin jihar ya halarci taron ranar ma'aikatan da kansa a cikin shekaru 3 da suka gabata Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to madalla a gaida Mustafa Nasir Batsari kamar yadda kuka ji a labaran duniya an kashe mutane da dama wasu kuma sun ji rauni sakamakon harin kunar bakin wake da aka kai a garin Mobi gwamnatin tarayyar Najeriya ta ofishin mataimakin shugaban kasa ta gabatar da wata sanarwa inda ta bayyana matukar damuwa da kaduwar ta ga harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallaci da wata kasuwar garin Mobi a jihar Adamawa a jiya Talata daya ga watan Mayu shekarar 2018 wannan rashin da'a da miya guska kai a masallacin bala'i ne kuma abin Allah wadai ne mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo ya bayyana alhidinsa ga waɗanda wannan hali ya rutsa da su da iyalansu da ma gwamnati da mutanen jihar Adamawa mataimakin shugaban kasar yana tuntubar gwamnan Adamawa Bindo Umaru Jibrila kuma tuni ya umarci hukumar bada agaji ta gaggawa ta nema ta gaggauta kai dauki na raba magunguna da kayayyakin taimako ga waɗanda wannan harin ya rutsa da su. Mataimakin shugaban kasar ya yabawa ma'aikatan ceto karkashin gwamnatin tarayya da ma'aikatan kiwon lafiya da suke kula da mutane. An umarci hukumomin tsaro su gaggauta daukar matakan karfafa tsaro a Mobi da kewaye musamman a kasuwanni da wuraren ibada. Hukumomin tsaro suna aiki gadangadan don su kamo miyagu wanda suka shirya wannan harin domin doka ta yi aiki a kansu. Kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan somin taɓin.
Idan muka dibi tarihin ƙasa na Gabon, a shekaran jiya an yi zaɓe na shugaban ƙasa Jean-Pierre da shi da Ali Bongo, wannan ya ce shi ya ci zaɓe, wannan ya ce shi ya ci zaɓe, otun ta hito ta ce kai Jean-Pierre kai ka ba mu wuri, Ali Bongo ya ci zaɓe. Wancan har ya koma yana ce a shi ne shugaban ƙasa. A lokacin nan kowa yana tsammanin wannan otun koli ba ta yi adalci ba.
To madalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don kin cikakke wannan hirin. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 1:18 na dare ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari ya taka doka ne da ya yi amfani da kuɗi ba tare da izinin majalisa ba, ko dai majalisar ce ba ta san aikinta ba. Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba, ɗan majalisar dattije mai wakiltar jihar Edo Matthew Orogide ya gabatar da kujirin a tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Kan zargi ya yi amfani da kuɗi daga baitulmalin gwamnati dala miliyan kusan 500 domin sayan jiragen yaƙi daga hannun Amurka ba tare da izinin majalisa ba. Har yanzu dai ƴan majalisa akwai masu faɗin cewa shugaban ya karya doka. To sai dai matsalar ta kai ga jihar da ɗan majalisar Orogide ya fito inda magoya bayansa kan kujirin tsige shugaban Najeriya da masu adawa da hakan ƴan jam'iyyar APC mai mulkin jihar da kuma Najeriya suka hallara tashar jirgin sama da ke birnin Benin fadar jihar Edo domin marabta ko kuma su yi masa zanga-zanga kan mataki da ya dauka. Ga kaɗan daga cikin abin da ya faru a tashar jirgin saman kamar yadda wakiliyar tashar talabijin ta jihar Edo ta faɗa a duniya muka
gani. The reason or easy come here at the Benin airport as different groups have stormed this airport either in support or against the motion moved by the senator representing Edo South Senatorial District, Senator Francis Matthew Roide.
Wakiliyar tashar talabijin a jihar Edo take cewa akwai zaman zulumi ko rashin tabbasa tashar jirgin sama da ke nan birnin Benin fadar jihar Edo inda kungiyoyi ko gungun mutane daban-daban suka yi cakan tashar saukar jirgin saman. A daya bangaren akwai masu adawa da senata waɗanda suka zo nan domin bayyana rashin jin daɗin su kan kujirin da ya gabatar na neman a tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A daya gefen kuma magoya bayansa ne waɗanda suka zo don bayyana goyon bayan su kan kujiri da ya gabatar. Suna kallon sa zaman wakili da ya cika wakili wanda ya wakilci yankin sa fiye da ma yadda suka taba. Lamarin fa ya kai ga tilas sai da kwamishinan ƴan sandan jiya da ya nemi a turo masa da ƙarin jami'an tsaro domin tabbatar da doka da oda a tashar. Kuma sai da gwamnan jihar ya zo kamin sanatan ya samu damar ficewa daga tashar jirgin saman, amma duk da haka sai da aka tunkuɗe masa hularsa. Na tambayi ɗaya daga cikin manyan lauyoyi masu zaman kansu a Najeriya, Hassan Liman, shin wake da alhakin ba da izinin kashe kuɗi ne a gwamnatin Najeriya?
Wanda ke da iko ko ɓangaren gwamnatin da ke da iko a kashe kuɗi a gwamnatin Najeriya shi ne majalisar dokoki na ƙasa, wato majalisar dattawai da kuma majalisar wakilai tare da shugaban ƙasa na Najeriya. Wato wannan ikon za a same su ne a ƙarƙashin kashi na 80 da kashi na 81 da kashi na 82 da kashi na 83 na tsarin mulkin Najeriya.
Hajji Hassan Liman, shugaban ƙasa yana da iko ya kashe kobo ba tare da yardan majalisa ba?
Ani sabo ya danganci abin da ake batu a kai. Amma duk daga tsarin mulkin Najeriya duk kuɗin da shugaba zai kashe ne bisa ga izinin majalisa inda suka yi doka na kashe wannan kuɗin wanda shi ya kamata ya gabatar musu da kasida ko kasafi na kuɗi da za a kashe a ƙarƙashin kashi na 81 ko ƙarƙashin na 82 ko ƙarƙashin kashi na 83 na tsarin mulkin Najeriya.
To
su za su yi doka bisa ga abin da ya gabatar musu.
To
shi kuma in suka amince da dokar suka yi doka in ya saka hannu zai kashe wannan kuɗin. Hajji Sabo,
akwai zarge-zarge a majalisar dokoki ta tarayya cewa hama akwai matakai na neman a tsige shugaban ƙasa saboda ya yi amfani da kuɗi kusan dala miliyan 500 na sayen wasu jiragen yaƙi daga gwamnatin Amurka a bisa zargin cewa bai samu amincewar majalisa ya kashe waɗannan kuɗaɗe ba. Akwai yadda za a yi shugaban ƙasa ya kashe waɗannan kuɗaɗe gabanin ya gaya wa majalisa?
Hadi Sabo, kafin in kai gaba da wannan ansar, zan ɗauke mu kai mu kashi na 82 na tsarin mulkin Najeriya, inda majalisar dokoki ba su yi doka na kashe kuɗi ko kasafin kuɗi a shekara ba. Shugaban ƙasa daga ɗaya ga watan ɗaya na sabon shekara har zuwa ga wata shida, kamar yadda ke yanzu a Najeriya, zai iya kashe kuɗi har na tsawon wata shida. Amma in za a kashe wannan kuɗin a ƙarƙashin kashi na 82 na tsarin mulkin Najeriya, kar kuɗin da za a kashe ya wuce kuɗin da aka yi kasafin kuɗi a wasu na shekarun da ya wuce. Amma in muka zo bayani ko tambayan da ka yi, wannan amsa Hajji Sahabo za a same ta ne a ƙarƙashin kashi na 83 ƙaramin kashi na 1 da 2 na tsarin mulkin Najeriya, inda in akwai wani al'amari na musamman ya taso, wato abinda ake ce masa urgent and unforeseen situation, wato al'amari da ta taso na gado wanda ba yi tunani cewa irin wannan al'amarin zai iya tasowa ba, ballantana shi shugaban ƙasa ya gabatar da buƙata na musamman ga majalisa a tsari ko a kasafin kuɗi na wannan shekarar. To in wannan al'amarin ya taso, kashi na 83 na ƙarƙarin kashi na 1 ya ce shugaban ƙasa zai iya yin wannan al'amarin ko ya kashe kuɗin, bayan ya kashe wannan kuɗin zai kawo bukata gaban majalisa international trade ko kuma shirikayya na ƙasa da ƙasa musamman irin wannan al'amarin da ta taso na sayan jirage na yaki mari ne da shugaban ƙasa za a ce kawai ya tashi ya ta to ana bukata a yi gaggawar sayan su an ba a yi gaggawar sayan su wata illar Najeriya za ta rasa wannan dama
to
domin annan za mu iya koma baya bisa ga tarihi lokacin shugaban ƙasa Jonathan an yi kokarin sayan irin wannan jiragen da Amerika amma ba a same su ba tun da Najeriya tana da wannan dama ta samu to shugaban ƙasa bai aikata laifin komai ba tun da dai wannan abu a karkashin kashi na 83 na tsarin mulkin Najeriya karamin kashi na 2 zai iya zuwa ya gabatar musu kamar yadda ya yi a cikin wannan al'amarin ya ce to ku tabbatar da shi ya zama doka haji samu fahimta na da fasarin da za a ba a kashi na 83 karamin kashi na 1 da na 2 kenan haji sabo
haji san to idan da gaske ne wai dalilin gabatar da kudirin a tsige shugaban kasa kan wannan dalilin kashe waɗannan kudade ne menene fahimtar ka ƴan majalisar ba su san tsarin mulkin Najeriya bane ko dai kawai cuku-cuku ne irin na ƴan siyasa
to haji sabo anan ba zan ce ba su san tsarin mulkin Najeriya ba ba su fahimci menene manufar kashi na 83 karamin kashi na 1 da na 2 ba domin an mutum zai karanta doka akwai abin da ake cewa spirit menene manufar wannan dokan ko menene manufar wannan kashin a lokacin da ake wannan dokan ɗan majalisar Najeriya ya kamata da su tambaye kansu ko wakilai su tambaye kansu me ake nufi abu na gaggawa in ya taso to inda sun karanci manufar waɗanda suka assa tsarin mulkin a 1999 za su ga cewa shugaban ƙasa yana iya yin wannan al'amarin kafin ya zo ya gabatar musu amma wannan al'amarin bai kai da za a ce za a tsige shugaban ƙasa a ƙarƙashin kashi na 143 na tsarin mulkin Najeriya ba haji sabo
haji san ana iya cewa sayan waɗannan jirage ne abu ne na da ya taso da ba a sani ba saboda ai maganan nan tun zamanin Obama ake wannan rikici Amurka ta ƙi saye da jiragen nan kana gani ba su da lokacin sanin cewa akwai buƙatar sashi a cikin kasafin kuɗi
eh haji sabo domin shugaba kuskure ne ya je gabatarwa majalisa buƙata na kuɗin da ya zarce ko ya ƙasa abin da ake buƙata to annan shi ne kashi na 83 karamin kashi na 1 da na 2 in aka kalle su da kyau aka masu fasara da ya kamata za ka ga cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika ta wani irin a fahimta da wannan tsarin mulkin Najeriya haji sabo
masu sauraro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin lauya Hassan Liman da Chubahiro Diodio ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to madalla yanzu ga labarai a takaice
mutane da dama ne suka mutu a jiya talata lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wajen masallacin da ke garin Mubi a jihar Adamawa Najeriya sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aikan sai dai wannan irin harin na yana da alamu da irin har-haren kungiyar Boko Haram ke kaiwa wata babban tawagar majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya talata cewa wajibi ne a gudanar da binciken kwakwaf akan ayyukan ashen da ake aikatawa kan 'yan kabilar Rohingya na ƙasar Myanmar wakilin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya shine tawaga mafi girma da tasiri da ya kai ziyara a jihar Rakhine da ke kasar Burma tun a cikin watan Agusta
to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za a je mu dauki da wasu shirin kafin mu yi sallama da ku za mu yi kataziya zuwa ga sarkin zangon kuma shi Sultan Umar Faruk na Sa'id kenan wato na rasuwar dan uwa kuma aminin sa Alhaji Baba da Gomba mijin Hajji Yama mai zarzugu da ya rasu jiya talata kenan wanda za a yi addu'a ranar Lahadi kafin nan wato a birnin kuma sai za a yi addu'a kafin nan ranar Juma'a a masallacin ƴan ƙasa a New York za a yi addu'a Allah ji kansa da magaba ta baki daya a madadin ladan sannan da malam Sidi da Jimmy Cook baba ya koma kere ne ke sallama da ku sai da hantsi assalamu alaikum.